kai sarati ya rabbi ji shi duniya cikin gurbi
Thank you.